Gwamnan babban bankin Najeriya CBN Godwin Emefiele ya bayyana wa manema labarai cewa daga yanzu canjin kudaden kasashen waje ya koma hannun bankuna sannan ya dakatar da ci gaba da aiwatar da aikace-aikacen ofisoshin hada-hadar kudaden kasashen wajen. Emefiele ya ce kwamitin manufofin kudi ya bada umarnin daukan waɗannan matakan bayan taron kwanaki uku da suka yi a babban birnin tarayya Abuja.
Indeed, we have evidence that several international organizations, embassies, regrettably, and development finance institutions operating in the country patronized BDCs through illegal forex dealers to fund their local operations in further and flagrant contravention of our foreign exchange laws and regulations in Nigeria.
Anan Godwin Emefiele ne yake bada wasu hujjoji da suka saba wa doka da kuma wasu halaye marasa kyau da yace masu hada-hadar kudaden kasashen wajen ke yi wanda yace sun hada da karban kudade daga ofisoshin jakadancin wasu kasashe kuma yin haka ya saba dokar kasa. Emefiele ya ce daga yanzu bankunan kasuwanci su fara aikin kirkiro wasu rassa na musamman don sayar da kudade da kuma zaburar da kasuwar canji kai tsaye ga ƴan kasuwa waɗanda suka dace kuma masu dalilai na halal. Gwamnan babban bankin na Najeriya ya ƙara da cewa daga yanzu ba zai sake bayar da sabbin lasisin ofisoshin hada-hadar kudade da ake kira BDC a ƙasar ba. To sai dai ga masanin kimiyyar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati yana ganin wannan mataki bai dace ba, ganin cewa kasuwanci ne da yake ba matasa da dama ayyukan yi.
Ni ana wa fahimta ana wa tunani kuskure ne babban bankin Najeriya ya yi kai tsaye ya ce wai ya daina saida ma biro da change kuɗi ko daloli ko kuma ya ce ya daina ba da takardar izini. Wannan kuskure ne. A cikin kamfanonin da muke da su a yau, watakila kamar yadda na faɗa muna da kamfanonin za su kai 700, babu kamfanin da yake da ma'aikata ƙasa da guda 5. To 5 so 700 kusan mutane 35,000 kenan za su shiga wani halin ƙaƙanuka yi. Mutane 35,000 ɗin idan kowannen su yana da mutum 5 a ƙarƙashin shi, kilisafa mutane nawa za su rasa abinci? Wannan mataki da babban bankin Najeriya ya ɗauka ba a yi zurfin tunani a kai ba kuma ba a yi bincike ba. Mafi sauƙin abin da ya kamata babban bankin Najeriya ya yi shi ne ya canza farashin da yake sai da ma biro da change kuɗin nan, maimakon 410 a ce ana ba su kuɗin nan a misali naira 490 ko da 95 su je su sayar 495 ɗin an canza musu 490 su ƙara naira 5 ko kuma su ƙara naira 10 don su samu alheri.
Gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya ce wannan mataki ne da zai ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar. A shekara 2006 ma an taɓa ɗaukan irin wannan matakin, amma kuma daga baya an soke shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.